wanda aka yi nuni zuwa gare su da dal na duna shine Abdullahi ibn Kasir makarancin mutanen Makka da kuma ha karami na hajizin shine Abu Amr ibn al-Ala'i makarancin mutanen Basra to su sun karanta wala yuqbalu minha adalun na farko wato wala la yuqbalu minha shafa'atun da sigar ta da sigar talisi ba yuqbalu minha shafa'atun ba la tuqbalu minha shafa'atun wala yuhaz minha adalun wanda akai nuni da shi wato da jimi wato wanda aka yi nuni wato gare shi da ha karami na hala shi ne Abu Amr ibn al-Ala'i duk inda wa'adina ya zo a Qur'ani ko duk inda wa'adina ya zo a Qur'ani to shi wa'adina yake karantawa kamar na Baqara wa izwa adna Musa 40 laylatan ko na suratul arafi wa adna Musa 30 laylatan ko na suratul dahi wa adna kun janibat duri to duk wayannan guda uku shi a tasa kira'ar Abu Amr ibn al-Ala'i wa izwa adna Musa wa wa'adna Musa wa wa'adnakum janibat duri ba alifi shine jami'an gaba daya duna ma alifi ya karanta ba alifi hala akadin yayi dadi wato ha inna hala shine ishara ga shi Abu Amr ibn al-Ala'i
wa isqan bari
ay sukuni gabari ukum lahu shi ya tabbata ga Abu Amr ibn al-Ala'i Abu Amr ibn al-Ala'i ya karanta fa tubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum haka nan kuma ya yi karanta da sukunin ya'murukum wala ya'murukum kakanan ya'muruhum na cikin suratul arafi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkari ayran kuma ko kuma atamuhum am ta'muruhum ahlamuhum bihaza hakanan kuma in ya yansurkum wa in yansurkum faman zal ladhi yahzulukum na suratu ali imran hakanan kuma yansurkum na suratu tabara hakanan kuma ma yushirkum annaha idza ja'at la yu'minuna da suratul an'am shi ma yushirkum ya karanta duk sauran ko a wayannan guraren da aka fada duk daren ma akan ra haka nan alhamzar wato da kasra batubu ila bari'ikum a wajen sauran makarantan guda shida da yawa wanda yake mai girma a cikin makaranta marwaita da ya bayyana wannan daga duri alhali da ihtilasi cewa ana zuwa da kasarar amma rabi da rabi ba cikakkiya ba bari kun kamar za a kawo kasarar cikakkiya sai a yi maza a dauke murya ko ya mukum za a kawo kamar da rufu'ar amma sai a yi maza a dauke murya ko ya mukum a dauke murya ba a kawo ramma cikakkiya ba shine an yi itilasi to akwai wa'anda suka ruwaito haka daga dore amma wato akwai wanda kuma suka ruwaito sukuni amma shi ruwaya su sai gaba ɗaya da sukunin ne haka nan kuma wanda aka yi nuni zuwa gare shi da ha karami na hina a ƙarshen baitin da zadi na zallala to su sun karanta na gafir a cikin surar Baqara da kuma cikin suratul arafi da nuni na gafir lakum hada hadiyatukum ko na gafir lakum hada yakum ba rama ba kan wato fata akan nuna ba rama ba ba yi gufar ba ba ya mai rama ba ko ta mai rama ba kai kasara ga fassa na gafir ba da fata ba ba yi gufar lakum ba ka fada da taskiri anan ga wanda ake nuni zuwa gare shi da alifi na asla shine nafi'u shine nafi'u to shi ya karanta da sigar taskiri wato yugo faralakum hada hadiyatukum ira'ar mutan sham kuwa shine Abdullahi ibn Amirin tugufar lakum tugufar an sada wanda yake wato tare da Abdullahi ibn Amirin wanda yake cikin suratul a'rafi daga nafi umma nafi ya karanta na cikin suratul a'rafi da ta ba kaman na surar bakara ba na surar bakara yi gufar ya al'arafi ko tugufar tugufar da shi yasa anan ya dace da shi wato Abdullahi ibn Amir a waje daya nafi ya bambanta da Abdullahi ibn Amir shi yi gufar yace wanda ko shi na sham cewa ya tugufar lako na bakara amma na suratul a'rafi da nafi ya dace da Abdullahi ibn Amir a cikin cewa da tani to Alhamdulillah.